إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا رانة الخميس عند أكو قوات ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرة دبو ليلة لليهدو دعوة عند الآية واندي ليلي دا أشهرين دا بيرغ وتنشيدة ميلادية هيهور النبي إيسى عليه السلام شكرة دبو بيدا أشهرين زامو تيغا بدا درسي نهدو أتكوان لتافي من البركة ويسونا تخميص القصائد الوتريات wanda aka fi sani da wutriya inda zamu tashi shafi na 7 insha Allah ta'ala inda malik yake cewa falawla huma sudna ala kulli alamin wa lam tantabih lil khalqi muqlatuna imin ولكن هو المختار من آل هاشم بدا مجده من قبل نشأة آدم ولكن هو المختار من آل هاشم بدا مجده من قبل نشأة آدم وأسماؤه من قبل في العرش تكتب له سيرة من عهد آدم سطرت ونوح به أهدى السفينة إذ جرت وأطفى به إبراهيم نارا تسعرت بمبعثه كل النبيين بشرت ولا مرسل إلا له كان يخطب جليل عظيم قدره وهباته جليل عظيم قدره وهباته منيع وأصد الله أضحت محاته إلى الحشر قد عمت علينا صلاته بتوراة موسى نعته وصفاته وإنجيل عيسى بالمدائح يطنب حليم رحيم لين متلطف حيي ندي للبرية منصف بهي زكي للعلوم مشرف بشير نذير مشفق متعطف رؤوف رحيم محسن لا يثرب فلولاه بعد أن النبي Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma suduna da bamu samu shugabanci ba ala kulli alami akan dukkanin halittun duniya kamar yadda yayi bayani cewa game da darajojin annabi sallallahu alaihi wa sallam da matsayin da Allah ya bashi wanda tana sama ga kowanne irin annabi ko manzo to wannan daraja ita tabbayu kuma muka samu wannan darajat a dalilin haka sai ya zama mu ma mun fi kowa daraja akan sauran halittun duniya gaba daya an gane kamar yadda Allah ta'ala da kansa ya fada kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas aga khayra ummatin une mafifi al'umma shi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sama take akan kowace irin al'umma a duniya kuma dalilin samun wannan matsayi dalilin samun wannan siyada shugabanci shine shugabancin da Allah subhanahu wataala ya bayar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine masuduna ba za mu zama masu shugabanci masu daraja ala kulli alim akan dukkanin halittun duniya falallahu in ba dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakanan yake cewa wa muqulatu na'imi idaniyar mai bacci kwayar idaniya kololin ijiya shine muqula yace to kololin ijiyar mai bacci mai kwana lam tantabi da bata falka ba lil khalqi wato ga halittun duniya gaba daya mana ba dan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba da ba za a samu wani mai bacci akan bautan Allah ko tauhidi ko riko da sunna ko abinda Allah ke so ko ayyuka na da'a da biyayya ga Allah subhanahu wataala da ba wani mutum wanda zai fadaka akan wannan haka kuma da ba wanda zai fadaka akan cewa shirka ba kyau bare ya bari sai dan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai fadaka akan cewa bid'a ba kyau ba wanda zai fadaka akan cewa ayyukan saban Allah ma'asi da zunubai ba su da kyau bare in bari sai dan da aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa kowa da ya karbi shari'ar sa to sai ya zama a falake ya riga ya san abu kaza ba ya da kyau ya nisance shi abu kaza shike da kyau sai ya kusance shi duka wannan darajar aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ambata walikulli qaumin hadi kowace al'umma kowace jama'a tana da mai da'awa da an ka turo mata shari'ar da ita aka hanya mun kuma wanda aka turo mana shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasu aka turo shi da alqur'ani dukkanin annabawan da ko manzannin da Allah ya bai wa littattafai ba wanda ba a canza littafin sa bayan ya bar duniya sai Annabi Muhammad shi kadai ne alqur'ani wannan ya gagare kowa canzawa da ka canza digo guda ko wasali za a gani malamai za su gani su gane cewa abu kaza da ka canza ba haka yake ba hatta tsarin rubutun alqur'ani yau ka koma kai rubutu ba irin rubutu wanda yake na ar-rasmul usmani ba in kai malamai za su gane sai ai kalma kaza ba haka ake rubuta ta ba saboda fadin Allah ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun fara ka bubu ka saukar da adh-dhikr shine alqur'ani ko mu za mu bashi kariya mu za mu bashi kariya duka wannan a dalilin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakin sai dai shi huwa al-mukhtaru shine abin zabi min ali hashimin daga ƴaƴan hashim wanda daga banu hashim ne ainihin aka su banu hashim wani bangare ne daga cikin larabawa wanda ko cikin quraish to banu hashim suna da falala suna da daraja suna da tarihi sama ga kowane irin gida to ko cikin alu hashim din sai da aka tashi aka zabo Annabi sallallahu alaihi wasallam bada majruhu daraja Annabi sallallahu alaihi wasallama ai ta riga ta bayyana min qabli nashati adam tun kamin ma a halicci Annabi Adam a fili take wannan yana ishara akan hadisan da ake ruwaitowa cewa farkon abinda Allah ta'ala ya fara halitta shine hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wannan haske sai aka halicci dukkanin sauran halittu da duniya da lahira ma gaba daya sannan suka ce haka aka sake ruwaitowa hadisin tawassulin Annabi Adam da suna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aikata sabo da Allah ya hana shi ce itaciya ce itaciya to akwai riwaya da aka ruwaito cewa yayi tawassuli da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don a gafarta masa akan laifin da yake to kenan wannan da ya tabbata yana nuni akan cewa falalar Annabi ta tabbata tun kamin ma a halicci Annabi Adam daga an ce tun lokacin da Allah ya halicci al'arshi an rubuta sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama akan ginshikai na al'arshi. Tun farkon halitta Annabi Adam ma abu na farko da ya fara tare kansa ya kalla a duniya a wannan lokaci shi da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tambaye Ubangiji wannan da naga an rubuta Muhammad waye? Sai Allah ta'ala ya bashi labari, manzo ne wanda zan turo kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu. To duk wayanga ruwayoyi ne da ake kawowa amma ba su tabbata ba daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haka Qur'ani bai yi wannan bayani ba. Dukkanin hadisai da suka yi bayani akan al'arshi ta Ubangiji ko al-Kursi ba su zo sun yi bayanin wannan ba. Ba wani nassi sahihi wanda ke tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an halice shi kuma darajar sadama tana nan a tun kana halice Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, illa iyaka duk manzon da za a turo. Abinda ya kamata a sani, duk wani manzo da Allah zai turo ko wani annabi, to sai Allah ya bashi labarin tahuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa akwai wani da zan turo ƙarshen duniya, shine khatamun nabi, shine cikamakon annabawa, daga shi babu wani manzo babu wani annabi, wannan shi kawai abinda ya tabbata. Kenan kaga tunda an bashi labari zai zo bai riga ya zo ba, sai daga baya ne zai zo. An fahimta? Yawwa. To wannan yana daga cikin kurakurai da su suke fadawa a kansa. Duk wannan dai kokarin dai ne a tabbatar ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daraja da matsayi da falala, wanda ba sai an yi wannan ba. Al-Qur'ani kadai in zaka tsaya ga abin da Allah ya faɗa kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ishe ka, ya kafik, ya wadatar da kai. Amma shi Allah cikin iliminsa ya san cewa zai halicci kowa kuma zai halicci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma shi yafi kowa daraja, yafi kowa ilimi, kowa ya san da haka. An fahimci wannan? To amma cewa kamin tunda Annabi Adam sai da aka halicce shi dai sannan aka samu duniya, shine abul bashar, cewa kamin shi akwai annabi, akwai halittarsa, akwai darajarsa, wannan shine mahallin nazar, shine abinda bincike ba zai tabbatar ba na ilimi, ba za ka samu wani dalili wanda zai tabbatar maka haka ba, amma shi Allah a cikin iliminsa ya san da haka. An gane wannan? A ilimin Allah ya san cewa zai halicci komai, zai halicci kowa, zai halicci mutane, kuma a cikinsu zai halicci wani mutum wanda ya fi kowa daraja, wannan babu saɓani a kan wannan. Amma cewa Allah ya bayyana haka, to kaga wannan akwai abin dubawa a ciki. Saboda haka ce wanda ya bada majduhu min qabli nashati Adam, yana magana ne kan janibin Ubangiji, wannan ba saɓani. Bayyanar Annabi sallallahu alaihi wasallama ko darajarsa ta riga ta bayyana tun kamin a halicci Annabi Adam, a wurin Allah subhanahu wa ta'ala haka abin yake. Amma sauran halittu to ba a samu wani nassi kuma da ya tabbatar da wannan ba. Hadisin da ya tabbatar da yayi magana akan cewa farkon abinda Allah ya fara halitta a hasken Annabi Muhammad bai tabbata ba, hadisi ne na ƙarya, hadisin Jabir bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Wa asma'u, sunayensa shi Annabi Muhammad min qablu, tun kamin a halicci Annabi Adam. To kutabu fil arsh, an rubuta su ga filoli ko ginshikai na al'arsh, shi ma wannan ba a samu wani nassi sahihi da ya tabbatar da wannan magana ba, amma dai malamai na tarihi suna faɗa. An gane wannan? Yawwa. To su kuma dama ko ne malami akan abin da ya tasirantu, to da shi zai tashi. In kare ƙarƙashin malamin da yake tace al'amurra, to haka za ka rayu, ilimin naka kai ma zuwa gaba sai ya zanta tace. Kuma kan rayu ƙarƙashin malamin da shi hatibu lailin, kama mai itacin dare ne zai iya kwaso kunama zai iya kwaso maciji zai iya kwaso duk wani abu da zai cutar da shi to cikin malamai akwai wadanda haka ba su da rariya da za su tara abubuwa sai su tankare su fitar da abu mai kyau su bai wa dalibi duk abin da suka yayo dan karama dalibi suke sai ga dalibi ya rayu akan al-Isra'iliyat an tara mai miyagun kissoshi musamman ga kissa da dadi rayuwa tana son kissa za ga ko mai wa'azi in yana yawan ba da kissa sai ka gani an fi son a saurare shi to da duk rashin fahimtar addini an fahimci wannan ko shi yasa ake son mutum ya rayu karkashin malamin da yake tace maka abubuwa shake karata haƙiƙi kaza ya tabbata kaza bai tabbata ba ba duk abin da an ka rubuta ya tabbata ba ya kamata ka fahimci haka tunda ba Allah ne ya rubuta ba abinda Allah anna Allah shine alqur'ani duk abinda ba alqur'ani ba kuma za a iya samun ka to bara a ciki kowaye ya rubuta shi za a iya samun kurakurai yana da kyau mu fahimci wannan za a karkai mamaki don an karanta littafi an ce ga kuskure ko malami kaza ya yi kuskure cewa ya yi kuskure ba aibi ba ne gare shi musamman in ana kyautata mai zato ba da ganganye ba iya fahimta take don masu kurakure kashi-kashi ko wanda zai yi kuskure da gangan kuskuren ya bayyana gare shi amma kuma ya shi yana ganin ya a kansa zai rayu a kansa zai mutu ko kuma mutumin da dama an san niyya ce ba kyakkyawa ba ce to wannan daban yake amma mutumin da ke da kyakkyawan niyya saboda karancin ilimi kamar yadda muka ambata Sheikh Salihu Al-Husaini a sharhinsa na Nazmul Waraqat ya ce dalilan da ke sa malami ko ma kowane irin mutum ya yi kuskure addini hudu ne abu na farko kusurul ilm guntun ilimi kan masala in an ce kuma takaitaccen ilimi baya nuna a kowane fanni kana da guntun karatu akwai abubuwan da zaka san su a fili akwai abubuwan da ba zaka san su a fili ba akwai wasu abubuwa za su bayyana gare ka wasu abubuwan kuma za su rikice maka duk abin da ya rikice maka kuma to ba lalle bane ka fade shi yadda ya kamata to duk malamin da yake da kyakkyawan niyya an san shi da kiran mutane zuwa ga addini an san shi da son gaskiya kokarin bayyana gaskiya sai ya zo da kuskure to za a yi bayanin kuskuren sa sannan a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa na fatar an gane kuma a haka Allah zai ba shi lada daya kaga ba aibi bane to kai kuma son wannan malamin da ganin girman shi ba zai sa kai kuma ka zo ka rufe ido ka ce a'a ai malam wani na aibi kuskure shi kenan duk abin da ya zo da shi a kwansa a'a wannan jahilci kenan kuma baka taimaka ma malamin ba shi yasa dukkanin al'imma din nan suka yi bayani duk abin da suka faɗa ya tabbata kuskure ne a aje musu kayansu a kama wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'imamu malik ya faɗa al'imamu shafi'i ya faɗa al'imamu ahmad ya faɗa akadan al'imamu abu hanifa ya faɗa duk sun yi bayani ita karanta alamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin na ibn al-qayyim duk ya kawo maganganu akan haka to ba sabon abu bane ba wanda an masumi sai wanda Allah ta'ala ya tsare duk wanda hagani yana iya kuskure lahu siratun annabi sallallahu alaihi wasallama yana da alama yana da wata alama min ahadi adama tun lokacin halitta annabi adam sutirat wadda an riga an rubuta wannan alama din duk wanda ya kalle ta zai gane da wanda ake da ita wa nuhun annabi nuhu bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama ahada safinata ya samu shiryar da jirgin sa na ruwa ba tare da ya nutse a cikin ruwa ba ko ya kauce ma hanya izjarat lokacin da jirgin ruwan sai ya gudu a cikin ruwa to shi ma suka ce duk a dalilin albarka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma duk wannan bai tabbata ba, maganganu ne kawai ake fada. Mutumin da baya nan ko da an kai abu to taya zakai kace saboda albarkarsa ko saboda addu'arsa? Ko da aka yi tsufa na Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a halice shi ba, amma halice shi ba, ko da aka yi tsufa to amma wai samun nasarar da shi Annabi Nuhu yayi da mutum 80 da ya saka a cikin wannan jirgin ruwan, suka samu suka tsallake wannan ruwan, ruwa bai canye su ba, ya halaka sauran kakarai. Wai duk wannan ya faru ne a dalilin albarka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan alqur'ani bai faɗi haka ba, dukkanin surori da ayoyi da suka kawo tarihin Annabi Nuhu ba su yi wannan bayani ba, sannan bai tabbata shi Annabi ya faɗa hadisi sahihi ba. Wato duk wannan kurakurai ne, fata sai dai kai musu addu'a Allah shi ya yi musu, saboda su duka suna kokari ne don su tabbatar da girman Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wai da ganganna suke yi ba, ba kuskure ne suke yi, daga ba da ganganne suke kawo abu wanda ba daidai ba. Sannan yace wa atfa bihi ibrahimu naran tasa'arat, haka wa atfa bihi ibrahim, Annabi Ibrahim a dalilin sa wa atfa naran ya kashe wutar da aka jefa shi a ciki, tasa'arat wutar da ta huru ta kunnu, an ɗauki shekaru ana hura ta lokacin da aka jefa shi a wuta kusan wutar bata kona shi ba. To shi ma dai wannan abin da ya faɗa babu wani nasi a kan wannan. Na farko Qur'ani bai faɗi cewa wutar ta mutu ba, abinda Qur'ani ya ishara zuwa gare shi an hana ma wutar tasiri, ta yi tasiri a kan jikin Annabi Ibrahim lokacin da aka jefa shi. Allah ya ce fa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim, saboda haka wutar tana nan amma an hana mata kuma ta konawa Annabi Ibrahim. Ba Qur'ani cewa ya ta mutu ba, sannan ba Annabi Ibrahim ne ya kashe wutar da kansa ba, bata mutu ba kuma ba Annabi Ibrahim din ne ya kashe shi, Allah ganin damarsa ne ya hana ta yi tasiri ta kona Annabi Ibrahim. To wannan shi ma kuskure ne, amma sun ce duk wannan ya faru ne a dalilin albarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shi ne wasu daga cikin jahilai ɗan bid'a wanda ba su fahimci addini ba, sai su yi ta ɗauka irin waɗannan maganganun, suna ganin duk wanda bai yarda da wannan ba kuma sai a ce baya son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ba a tabbatar da falala ko daraja ga Annabi sai da nassi, sai da nassi, sai daga Allah ko shi Annabi kansa, ba wai kai da tunanin kwakwalwarka. Saboda abin addini ne. Allah ya kyauta. Kullun nabiyina, dukkanin annabawan da Allah ya turo, bushirat, sun yi bushara bi mab'asihi, da aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan gaskiya ne, Qur'ani ya faɗa, shi kanshi Annabi ya faɗa. Babu wani rasulu ko wani Annabi da zai zo sai ya wa al'umma sa bishara da cewa fa akwai wani Annabi na nan tafi. Idan ya same ku to ku yi imani da shi, Annabin gaskiya ne. Wannan ba ishkali. Wala mursalun, haka babu wani abin aikowa wani manzo. Illa lahu kana yakhutubu. To duk wani wa'azi da zai ko hutuba yana yi ne don sharar fage ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda shi ba gaskiya ne. Duk annabawa da Allah ya turo to suna sharar fage ne kamin tahuwar Annabi Muhammad. Shi yasa aka jinkirtar da tahuwar Annabi din, aka aiko shi a ƙarshe bayan kowane annabi abu. Inda zaka fahimci haka kuma da yazo shari'a sai ta goge duk wasu shara'i na sauran annabawa. Babu abin da shari'a Annabi bata goge ba sai tauhidi. Shi tauhidi dama haka yake. Tusar da Allah ya halicci duniya sunansa tauhidi. Kuma bai taɓa canji ba, ba a taɓa samun nasikh wal an-nasikh wal mansukh a cikin tauhidi ba. Ba a samun an-nasikh a cikin at-tauhid. Tusar da Allah ya halicci duniya akwai tauhidi. Ba a taɓa canzawa ba. to shine wala mursal ba wani manzo abin aikowa illa lahu face sai don annabi kana ya khutub shi wannan manzon yake yin khutuba ko yake yin wani jawabi ga al'ummarsa na kiran su zuwa ga addini jalilun shi annabi mai girma daraja ne azimin ko mai girma kadaru darajarsa wa hibatuhu da kyaututtukansa mani'un shi annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka ake baiwa kariya ne ana bashi kariya wa usdillahi zakokin Allah abhat sun waye gari humatuhu su suke tsare shi suna bashi kariya su suke gadin sa usdillahi zai iya daukar yana nufin mala'ikun Allah yana daukar sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fuskan majazi ba zai iya dauka a hakiki ne zakokin dai na dabbobi wanda ka sani su karan kansu sun waye gari suna baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama kai amma zaman sa majazi shine yafi cancanta ko dai zai na nufin mala'iku ko kuma yana nufin zarata daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun waye gari suna bashi kariya suna tsare shi to yake cewa salatuhu kyaututtukan annabi sallallahu alaihi wasallama qari'an mat alaina ta riga ta game mu al'umma sa ila al-hashay har zuwa ranar tashin alkiyama bi taurati Musa na'atuhu bi dinnan bi ma'ana fi ai fi taurati Musa a cikin at-taura annabi Musa da Allah ya baiwa annabi Musa na'atuhu akwai bayanin sifar manzon Allah a ciki wa sifatuhu da sifofin shi komai na annabi an yi bayani a cikin at-taura wa injilu Isa haka littafin injil na Isa yutnibu ya yawaita bil madaihi da yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma in kana neman littafin da aka yi bi annabi ba'd al-qur'an ka samu injil to magana ya kare ai ta kawo sifofi da yabo da kirari ga annabi Muhammad dama da yutnibu shine yawaita abu yawaita abu halimun annabi sallallahu alaihi wasallama mai juriya ne ko ka ce mai tsananin hakuri ne rahimun mai tsananin jinkai ne layyinun annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausasawa ne mai tausasawa ne qur'ani ya ba da shaida akan walau kunta fazzan ghalizal qalbi la faddu min hawlik to ashe kaga bai zo ba tunda an ce walau harfu limtina ila limtina juma la man hau walau kunta kinan lam yakun saboda haka mafhumul mukhalafa shine bai zama ba kinan ya zama mai tausasawa bai zama mai kaushin zuciya ba bai zama mai kaushin halshi ba annabi sallallahu alaihi wasallam layyinun sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa in mun kalli maganar Anas ibn Malik abinda yake faɗa yace nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima shekara 10 bai taba ce min akan wani abu da yake in aikata ko wanda ya kamata in aikata ba aikata ba me yasa baka aikata lima lam taf'al me yasa baka aikata haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ce ko kuma me yasa ka aikata kaza kasantuwar abin nan bai dace da shi sallallahu alaihi wasallam mutalaqqifu haka annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausasawa ne shine at-ta'tif hayyun annabi mai tsananin kunya ne sallallahu alaihi wasallam nabiyyun lil bariyyati munsif nabiyyun annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan kyauta ne sai da ruwa sannan munsifu mai adalci ne lil bariyyati ga halittu Allah baya zalunci bahiyun annabi sallallahu alaihi wasallam mai kwarjini ne yana da haiba wanda za ta iya hana maka kai ido biyu da shi ka sake hada ido da shi baka iya ba baka iya to annabi mai kwarjini ne zaki wa annabi tsarkakakke ne na bayan ce azzaki bizai ana nufin tsarkakakke fattahir yayin ce azzaki bizal ana nufin mai kaihin basira ko kwakwalwa azzaki bizal almu'jama an gani to annabi sallallahu alaihi wasallama tsarkakakke ne musharrifu annabi sallallahu alaihi wasallama mai daukakawa ne lil ulumi ga ilmomi wato ilmomin da Allah madaukakin sarki ya bashi bashiru annabi mai bushara ne nazirun mai gargadi mushfiqu annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne muta'attifu kuma mai tsananin tausayi sallallahu alaihi wasallam ra'ufun annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausayawa ne rahimun mai jinkai muhsinun mai ihsani ne la yusarribu kuma annabi baya zargin kowa la tasarriba alaikum al-yawm at-tasarrib shine zargi allahu wal itab to annabi sallallahu alaihi wasallama la yusarribu ba la yusarribu la yusarribu bi kasr ar-ra gyara ne sai a kula da shi hawa sharafad darain annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara darajan gidaje guda biyu gidan duniya da gidan lahira faqali abra kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawatar da duniya saboda me darajar da Allah madaukakin sarki ya bashi sallallahu alaihi wasallama an gani ko kuma faqali abra ya riga ya tsere ma kowa ta fuskar da aga akan ce zaidun bari'un a lokacin da ya kere sa'annin sa ya wuce su ta fuskar daraja ko ilimi ko fudi ko falala ko wani matsayi da sauransu an gani shege kira albara'atu bil'aini wasada annabi sallallahu alaihi wasallama ya shugabanci jami'al anbiya dukkanin annabawa wa madda'a kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi ainihin wato kiyayya ba an gani wa madda'a duk da ya rubuta kamata ya rubuta wawun mimun sannan alif sai dalun ba tare da lamun da kamin dalun ba sannan ainun wa madda'a sai rubuta masa yawo ba alif ba amma ana yi masa uzuri saboda wazani tunda can ya ce fa abra'a to za a yi masa uzuri saboda wazani an gani yawa shine ya ce wa madda'a haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama bai ko kuma bai yi girman kai da alfahari akan haka ba yana dauka girman kai yana dauka kiyayya ka san wani Allah ya bashi mukami ko ya bashi daraja to da yawa sai dai ne girman kai akan wasu to shi annabi bai haka duk da an gaya maka cewa ya tsere ma mutanen duniya sannan duk annabawa su suka fi kowa falala cikin halittun Allah kuma shine shugaba akan su to wanda bai yi alfahari bai yi takama ba bale kai da Allah ya baka dan guntun karatu in ma ya baka dai to ka zo kana alfahari ai ni malami ne to ka bari wa'anda sun ka san malamai su yi bayani mutum baya nada kansa malami ko a da ko can a da tun tarihin duniya mutum baya nada kansa malami ko ya kira kansa malami amma malamai waɗanda suka yi karatu su za su yi bayani cewa wani malami ne in sun ba da shi da cewa kai malami ne shikenan in sun yi taskiya ɗinka in kuma sun roƙo za ka sun ce ba malami kake bal ma ba ma ɗalibi kake ba to kaga shikenan kuma ta tabbata amma a samu jahilai suna naɗa mutane a matsayin malamai to wannan yana nuna maka rashin fahimtar addini da kuma nisantar mutane game da ilimi ko kuma mutane su zo suna ta kuma suna cin kawo duk sanda kaga mutum na cewa shi malami ne to bai ma gane karatu ba dan shi ilimi suna cewa kana ƙara shiga cikin shi kana ƙara gane cewa kai jahili haka Imam Shafi'i yace yace babu ranar da zan yi bincike din gano wasu matsaloli yace sai jahilci na ya bayyana gare ni eh da jiya ko shekaran jiya ko kwanakin baya donan alama ta malamai masu tsoron Allah kenan ko kuma masu karatu ilimi faɗi gare shi eh haka ga kai kai a idanunka wai kai ka san wani abu to gaskiya baka san komai ba ko ba haka ba don wani abu na ka sani alimta shay'an wa gabat anka lashiya abinda ka sani shay'an dan kadan ne amma lashiya biljam abubuwa da yawa sun boyo akan ka baka san su duk abin da ka tara kuma saboda haka ana buƙatar malami ko ɗalibin ilimi ko yaushe ya dinga ji a rai ne cewa shi har yanzu bai kai ba har yanzu yana da rauni to in yayi haka shedan ba zai ci nasara a kansa ba ina fatar an gane in hau wasu karan kansu ko rashin fahimta sun kira ka malami shikenan wannan ra'ayinsu ne sun ka faɗa kai la ya durruka eh ko ba haka ba amma kai kar ka zo ka ce ku dinga ce min malami ko ka zo ka shiga social media malam wani ko shek wani ko alarama wani ko hafiz wani to kaga wannan jahilci ne jahilci ne samun malami wuya gare shi magana ta gaskiya sannan samun alarama wuya gare shi magana ta gaskiya ce kai hafizi ne akwai abubuwa da ake bukata ba haka kawai shikenan a dinga amfani da alqab saboda neman daukaka ko son duniya ko son a ce mun fito dan shi wani dole sai an san shi to ai la ya durruka Allah ta'ala ba zai cutar da kai ba san ka da hadisi cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniy al-khafi Allah yana son bawa al-khafi mai tsoronsa at-taqi mai takawa al-khafi wanda yake a boye kowa bai san shi ba to Allah yana son sa cikin sahih muslim to me zai cutar da kai don ba san ka ba dama al'adan malamai ba sanin su ake in ka karanta tarihi abinda ma ka sa a dan san su saboda rubuce-rubuce ko karantar da dalibai da galibi daliban ne yake tallata malamai ko ba haka ba da ya zo ya karatu gaban malami sai ya koma mazauna yana ba da labari kai wallahi malamin nan ya kai kaza 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 su kuma su dauka su je su yada sanan ne sai a san kai baka san ma mutane ba amma sai kaga mutane da yawa sun san saboda an yi ta yada maganganu a kan to ko tun can tale-tale in ka dauko haka kake gani saboda haka mu ji tsoron Allah kowa ya aje kai ne matsayin da Allah ya aje shi sai shi kenan ka huta kai ka san yawa sannan mutane ma ka aje su matsayin da ka suke anzilun nasa manazilahu kowa ka aje shi matsayin shi wanda an malami bil haqq kai kira shi malami la ba'as wanda dalibi kai kira shi dalibi da an ce ma dalibi ba zagin ka an kai ba ka zan ma dalibi ba eh eh to amma wani in kace mai dalibi sai ya ga kai ba ka mutunta shi kuma an kalli wasu abubuwa bai ma kai ɗalibin ba amma na an rufa masa asiri an ce ɗalibin ilimi wani sai shi ta waɗa wa shi baka ce mai malami ba abubuwa ne sai a hankali Allah ya sawwaka wasara ila arshil muhaimin musri'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya ila arshin muhaimin zuwa ga al-arshin Allah al-Muhaimin mai bada shaida akan komai ko masani akan abin da yake a bauye duka al-Muhaimin yana iya dauka musri'an kuma yana mai halin gaggawa hali kadi sa'a wancan na karshe ba sama bane kadi sa'a hakika annabi yayi tafiya bi aqdamihi ba bi aqdamihi ba bi aqdamihi tare da kawahuwansa fi hadaratul qudusi ga hadara ta zatin Allah ko kuma hadar Allah mai tsarki wato fadar ubangiji mai tsarki shine yana magana akan mi'raji da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam rasulun shi wani irin manzo ai huwa rasulun wadaka an shafi mubtada din sa rasul khabar rasulun shi annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne lahu mansibu yana da wani irin matsayi fawqal manasibi wanda yana saman dukkanin matsayi ko darajoji da sauran mutanen duniya to shine yace tahara qalbahu Allah ya tsalkake zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallama minar rijis daga najasa wal adnas da kuma datti wadanahu minhu Allah ya kusanto da Annabi minhu zuwa gare shi summa sannan sahala sa'abahu Allah ya sauwake ma Annabi sallallahu alaihi wasallama duk wata wahala da kake tare da shi sai ce faman mithlu hadha al-mustafa ya muhibbahu ga tambaya faman wane ne mithlu al-mustafa wanda za a ce wai shi irin annabi muhammad ne wane ne waye samu irin wannan daraja da aka ambata ya muhibbahu ba muhabbahu ba ya muhibbahu bi kasri al-ha akwai gyare gyare a kasida din wannan kaudin masu buga littafin sai su zo sun sawo sallah su yi ta lalata abubuwa rima rubutu wasali ba karamin abu ba ne sai wanda yake malami na gaske to shi yasa malami wanda a malami ba ya son ma a wa rubutu wasali za ka wahalar da shi ka bar shi haka nan ya ke to shine yace ya muhibbahu ya kai mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsa annabi ya zamo yukallimu rabbahu yana magana da ubangijinsa bi a'la sama a can tsololuwar sama inda al'arshin Allah sallallahu alaihi wasallam wa jibril mala'ika jibril alhali lokacin na'i yana nesa shi bai samu ya iso wurin ba wal habibu amma masoyi annabi muhammad muqarrab shi kuma an kusanto da shi Allah ya kusanto da shi dan yayi magana da shi wa nahika ya ishe ka daraja da daukaka min qurbin daga wannan kusancin da annabi ya samu sallallahu alaihi wasallama ala raf'i himmati akan daukakar himma ta tashi shi annabi muhammad ba wai gaban zaɗe samu wannan a yana da himma shi ma yana yin abin da Allah ke so maqaman azimin matsayi ne wanda yake mai girma babba qarihawa kullu hikmatin wanda ya kunshi duk wata hikima fa kan fihi min fadlin da yawa fihi ga annabi sallallahu alaihi wasallama min fadlin na wa tafalala wa ilmin da ilimi wa rahmatin da rahama tausayi bi izzatihi a dalilin buwayarsa shi Allah madaukakin sarki suduna sai muka zamo shugabanni muka ala kulli ummatin ga dukkanin wata al'umma kamar yadda ya faɗa a farkon baiti walaulahum ma suduna ala kulli alim to shine ya sake maimaitawa ana wa millatuna addinin mu ko fiha annabiyuna targabu to akan sani annabawa ma suke kwadayi su karan kansu suna kwadayin a ce wannan addinin annabi muhammad ya same su annabawan ha karan kansu to kaga min babu aula al'ummomin su ala littanbi ku saurara ko ka saurara ya kai mai saurare ya rasulullah ya kai manzon Allah hal li rihlatun tabbas tafiya ta tabbata gare ni hal innan bi ma'ana qad kama hal ataka alal insani ay qad ataka alal insani hal ataka hadithul ghashiya ay qad ataka hadithul ghashiya duka wannan hal tana da ma'anoni da yawa a larabci to hal li rihlatun tabbas tafiya ta tabbata gare ni ilayka zuwa gare ka li yushfa don a warkar da gummatun bakin ciki am fuadiya daga zuciyata fama ghayru jahil mustafa liya uslatu yace fama bai zama ba uslatun na saduwa ghayru jahil mustafa in ba daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mana ban da wani gurin saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan daraja annabi muhammad abin zaki bihi makkatun tuhuma a dalilin annabi an ka ainihin tsare makka a dalilin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi a dalilin annabi albaytu dakin ka'aba ya kasance qiblatun alqiblat da ake fuskanta to shi ma dai duk wannan babu nassi akan wannan shi dai Allah ya gaya mana ka'aba ita ce alqibla sannan makka ma kurmi ce an tsare ta an kiyaye ta tun daga su sarki abrahata ashabul fi amma cewa an yi haka don annabi sallallahu alaihi wasallam to shi Allah bai faɗa ba kuma shi ma annabi muhammad bai faɗa ba zai iya yiwa ba wai yabo wai Allah bane zai iya yiwa Allah shi haka kuma tun da bai faɗa ba to sai ka bar shi a dogon yadda yake ba san shi shi addini saboda haka ka tsaya inda ka tsaya wala taqafu ma laysa laka bihi ilm Allah ya riga ya ja kunni duk abin da baka da ilimi a kansa shine Allah bai ce ba annabi bai ce ba shi ya ilimi duk abin da yake koma bayan qur'ani ko sunnar manzon Allah tabbatacciya ba karatu bane duk abin da zai saba na qur'ani ko sunnar manzon Allah la yusamma ilma ba a kira ne ilimi wannan kenan bihi a dalilin annabi arafatu wuraren arafa inda ake tsayuwa arafa a lokacin aikin haji nahawa bangaren wannan ita arafatu din annajbu ko annujbu zababbun raƙun ma tujzabu ake gargada su lokacin da ana hawan raƙun ma aje aikin haji to sun ce duk a dalilin annabi ake yin wannan to shi ma wannan yana so ya nuna maka aikin hajjin ma don annabin ake duk wani wuri da ya samu daraja ko wata falala don annabi ne to shi ma duka wannan dai babu nassi akan wannan an fahimci wannan yawa babu wani dalili kuma ba dan yabo wai Allah zai iya yin haka kuma ya zama daraja ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma tunda annabi Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba to mun ba za mu faɗa tunda ya ce wala taqafu ba laysa laka bihi ilm to kaga sai mu tsaya inda shari'a ta tsaye da mu kaudi da karambani da shishigi wannan ba karatu bane wannan ba ilimi bane ba a kira ne ilimi to saboda haka mutum da yake tana daɗin karatu ba wahala sosai nan za mu tsaya sai wani sati sai mu ci gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته